Daga muryar Amurka a Washington DC.
Barka da Juma'a. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan da asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM a Niger da su hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harade.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
Aikin san Amina ko masu sauraron mu masu san wannan rana ta Juma'a. Shirin namu ne da gobe yana magana ne akan abubuwa da dama. Waɗanda suka hada da nishadi, al'adu, tarihi, kai har ma kin san mukan tabo magana da ya shafi addini. To kin san yau kuma 28 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 za mu ci gaba da wannan tattaunawa da muka faro a makon da ya gabata na masarautar Bauchi. To kin ga yau ma dai kamar da jiya ne to lallai.
Sarkin Bauchi da shugaban Daula Usmaniya sarki ne wanda ke da cikakken iko a kasan kowaye a Daula Usmaniya wannan shine ya bada dama ya ce sarkin garko ya hada sarkin bawansa kuma Kano sarkin Kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsarin Daula Usmaniya ba ana masa share da Yakubu cigarin wannan naka bane ci
Idan masu sauraro ba su manta ba a satin da ya gabata ne muka faru da tarihin masarautar Bauchi kuma insha Allah a yau ne za mu je karashin tarihin daga bakin wakilin ajiyar tarihin Bauchi.
To ai kin san Amina za mu so kuma mu ji wannan tambayar da muka yi masu sauraron mu a shafin mu na Facebook. Gana abin da ya kamata mu yi kamun mu tsandama cikin shirin kamata ya mu dan tana mu masu saurare tambayar da muka yi musu a shafin mu na Facebook sannan kuma mu amsa abubuwan da suka aika mana wanda idan ba ku manta ba mun tambaye ku dangane da cewar Baucin Yakubu Bauchi naman kiya ga kitse ga tauri sai muka ce muku me kuke ga me kuka sani dangane da wannan kirarin da ake ma ita wannan masarauta ta Bauchi.
Ga kuma yadda kuka amsa mana wannan tambayar. To Celestin John ce mana yayi abinda ake nufi da wannan kirari shine suna da kuɗin amma hannunsu su fagulu ne ba su bayarwa. To ko menene gaskiya wannan magana?
To lallai to kin ga shi ma wari malam bare bare zuwa Niger. To Allah ya sa na faɗa sunan nan daidai yace ha 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 yau da gobe kenan mu dai muna tare da ku a yau zamu kasance tare da radio mu domin jin yanda wannan tattauna za ta kaya.
To shi kuma Musa Muhammad cewa yayi abinda ake nufi shine jajircewa akan abinda mutun ya sa a gaban sa. Ina ga dai to Yusuf shi ma za a iya fassara shi har ɗin da yake.
To nan to ba mamaki. To kin ga Swidi G bare bare Bauchi cewa
yayi ina son su
Ke lalle ka yace ni ma dai ga na haifaffen garin Bauchi kuma na jima ina neman sanin wai a ma'anar wannan kirari da ake wa ita wannan jiha da fatan za ku ainihin sanar da ni in san me ake nufi da wannan karin magana.
To Allah ya sa. Dauda Hudu Unguru kuma ya ce to Hausawa dai kan ce labarin rafi sai dai a tambayi agwagwa. idan labarin ake so dan haka wannan amsar ta embocin to Allah sa embocin sun ansa da wannan tambaya
to lallai dai ka
a shafin namu na Facebook ba ku ansa ba to ku je ku ansa
to lallai ka to ai kin ga baba Isa shi kuma kin ga nashi fahimtar ba cewa wai ai mutanen Bauchi wai wannan kirarin wai yana dafin wai bakar ruwa gare su
bakar ruwa kai kuma baba Isa to gashi kuma Abubakar Kainuwa shi ma ya ansa amsar shi kaman dai yana kama da na baba Isa yace ga kitse ga tauri ga dukiya sai ruwa
to fa to bari ki ji shi
to ba ci ko dai an mata ne kuke haka ko za ku bude wa ƴan mata layi mu ji ko meye ne wai
to ina gani fa kila to kin ga wannan shi kuma babani Basco Azare cewa ya salam yau da gobe duk da cewar ni dan jihar Bauchi ne ban san wani abu dangane da wannan kirarin ba sai dai zan kasance sai dai ku ga ku gayyato mana masana dan su yi mana bayanin wannan to kin ga shi ma kanshi yana
ne sai bai sani ba to sai kuma Isa mai gari Niger shi kuma yace salam ni dai ina muku fatan alkhairi to mun gode mallam Isa
to shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa to ni dai na san ana cewa Bauchi Bauchin Yakubu kuma Bauchi gari garin Masa amma ban san da wani kirari na daban ba hasali ma yau zan kasance tare da ku don jin wannan kirari daga ina samu asali
to sai kuma Usman Manika mai ruwa road funtuwa Allah sa na faɗi sunan
ka dai yake Usman Manika mai ruwa kin san shi ma ai kusa yana kokarin ai ko muna da wasifu ko da yaushe
wa ba dai
ya kwarai da gaske
to shi kuma to ina ga dai bai fara turo mana a yau da gobe
to ba mamaki
shi kuma ya ce hakika wannan kirari na Bauchi sai dan Bauchi wannan amsa da alama sunan ya dace da garin
to ai yanzu kin sani Amina kamun in ƙara gaba bari in karanto wannan zunguriyar wasiƙa
ina gari wannan dan Bauchi ne da yanda
a
lokaci ya tsaro mana wannan bayani
kuma kin ga ai yayi bayani in muke ta mutanen mu suka ce kwatta hilla to yayo bayani
to dan yankin ku da can sako take nan
to lalle ba yake ka ji an ce kwatta hilla to ana nufin an yi shi daya bayan daya kenan an fayyace komai kenan
to mu tsunduma cikin abin nan
to shi Muhammad Dahir Ibrahim cewa abinda ake nufi da wannan kirarin Bauchi naman kiya ne ko sannan kuma ga tauri yace ma'anar naman kai da ake nufi shine zaka ga kitse fari idan ka duba shi sai kaga kamar ba zai yi wata wahala ba wajen
gutsara
amma kuma sai yace to shi kuma kitse da ake magana anan ana magana shine wannan kitsen da ake nufi zaka gan shi daga nesa zaka kalle shi amma kuma zaka ga yana da tauri wajen tattaunawa
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinku jama'a yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin mu na sashen Hausa a Bauchi Abdul Wahab Muhammad da Alhaji Ado Garba wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban nemowa da adanawa
to sai kuma a 1826 to lokacin Shehu Usman nan a dan samun dan hatsaniya haka dan maganganu da tsakanin Shehu da Shehu Usman da Aminu Alkanami to a bayan Bello ya zama sarkin musulmi to sai wasu daga cikin wanda suka yi amana da Shehu Usman suka kwanci amana to sai fara hatan su gadan-gadan to a lokacin suka yi kungiya suka samu Shehu Aminu Alkanami suka ce masa su sun yi amana da shi amma ga Bello ya zo a taya kansu ba gaira ba dalili kuma su musulmai ne saboda haka ya taimake su ya cece su to a wannan lokaci Shehu Aminu Alkanami ya husata da ya husata aka ce tashi tafi Makka sai ya shiga halwa kamar da yanzu sarkin Gondo Jokolo yake fada ya kawo a wani hirar da aka yi da shi yake ce ya shiga halwa na wata uku mu dai mun san ya shiga halwa mu san adadin kwanakin da ya ba amma sarkin Gondo mai murabus Jokolo ya ce ya shiga na wata uku yayi murabus yana roƙon Allah ya bai sa'a kan du ba wani wa platini da wannan dabla hadu to shi ko Mali Yakubu kaga ba platini ba kaga bai ci kenan to shi kuma da ya tashi shirya yaki sai ya turo wasiƙa wa Bello akan da ya zo yaƙe shi kuma da ya fara yaƙan daular Usmaniya ta cin sassan daular Usmaniya din to kasancewan haka shi kuma Muhammadu Bello shi ma ya shiga nashi irin halwa din daga cikin da yake kasan waliyyai ne wa'annan mutane Allah ya sanar da shi ga abin da Shehu Aminu Alkanemi ya roka sannan kuma yana ne gano ga yadda za a tsara abun sai ga babu wani wanda zai tsara wannan abun sai Malam Yakubu to shin sai rubuta ma Malam Yakubu wasika akan cewa ya bar duk abin da yake yazo ya tsare Shehu Aminu Alkanemi domin a lokacin yana das yana dutsen das ya sansani a daskatanga yana yakan das a to masa da wannan wasika sannan sai kuma daga ciki Shehu Usman da ma ta gaya masa cewa an taba gaya masa akwai wasu arna a kudu da kasansa wanda ba zai ce su a yaki ba wanda ya gwada kaman su da sun ne amma Shehu ya masa albishir cewa ko bai dauko ma su musulunta to kaga sai daga bayan lokacin Usman malaika kusan duk garin gaba daya suka musulunta kaga ba a yaki da su ba ya musulunta da su da yaki ba sai a ce ruwan sanyi Allah ya sa imani a ruhin suka musulunta to da ya bar wajen sai taso ya tare ta hogan yaki sannan kuma sarkin musulmi shi duk sarkin da ke kusa da shi ya bi sarkin Bauchi in bai bi sarkin Bauchi ba zai halaka to a lokacin Shehu Aminu Alkanemi ya taso da sansanin sa an ce kowane irin gashi yana da dawaki 40,000 shi kuma Malam Yakubu gaba daya dawakan san ba su wuce 222 ba kamar yanda temple ya kawo a cikin wani rubutun sa da yayi na Bauchi Emias to a lokacin da ya tashi ya ji a tsare shi a wani gari da ake kira Fake wanda yanzu suna jihar Jigawa wanda aka tsaye aka yaki a wannan waje to wani abin al'ajabi a wannan lokaci lokacin da Shehu Usmanu yake da rai Malam Yakubu na kato a jansa mahaifin Malam Yakubu ya rasu a Bauchi sai ya gaya wa Malam Yakubu daga nan aka yi kwana 40 ne daga Bauchi zuwa Sokoto da kafa kenan aka yi mata darajar a bita Kano a bita gari mai duwatsun nan kwatarkwashi sannan a bulla ta Sokoto to lokacin yace masa babansa ya rasu amma ya je gida ya je ga babansa ya dawo amma idan ya tashi dawowa a cikin gado zai samu an tara kayan gado duk gaba da jiran sa in ya je kare dauki komai a ciki ya dauki kuri da bakansa to kuma da musulunci ya yadda bisa irin ilhama irin na Shehu Usman dan Fodiyo ya gano cewa kuri da bakansa zai masa amfani ba wa'ancan kayakin da ba dukiyan ba tunda ya da shanu ya da raƙuma ya da dawakai ya da sutura da komai da komai kaga dukiya ne bari ne yawa to ɗan uwan su suka raba dukiyan shi yace shi wannan kawai yake so a ciki ya yafe musu wannan dukiya to daga ciki wannan kwari da bakan da ya tafi da shi wajen Shehu Usman dan Fodiyo sai ya masa addu'a a ciki su 14 ne sai raba guda 7 ya addu'a daban ya raba guda 7 addu'a daban sai yace ka adana wa'annan su da su zama garkuwa wa daular Usmaniya
ko su ne wanda ake kira zabgai da ƙara dangi
eh su ne addu'a ɗaya ana kiransa zabgai addu'a ɗaya ana masa ƙara dangi to shi zabgai din kifiya ce wanda daga ta da fadi ta da kunne guda biyu ita kuma zabgai ƙara dangi siririya ce kaman kusa ta da kunnuwa guda uku ne amma a gefe guda sifan su kenan da suke to sai ajiye wannan abubuwan to lokacin da sarki Musa Muhammad Bello ya ce wa Malam Yakubu ya je ya tsare Shehu Aminu Alkanemi ya ce masa akwai wasu kifiwai wanda babana ya maka addu'a a jiki kaga wani al'amarin mutanen nan shi Bello bayina ake addu'an nan bai sani ai bayina ake wannan abin amma Allah ya san da shi ga yadda abubuwan da suka sanci sai ya ce a cikin shi Malam Yakubu ya ajiye su ma bai amfani da su amma sai Bello ya ce masa ka dauki wannan kifiyoyin guda 7 da wannan guda 7 wanda babana ya maka addu'a a jiki ka tara mayaka yan kasa maharba masu harbi da kuri da baka ka samu kasko kato a zuba ruwa a ciki sai a dauko wannan kifiyan sai a tsoma guda 7 a cikin guda 1 a samu wani kasko ma a tsoma guda 7 a cikin guda 1 shikenan sai maharban kan nan kowa ya zo tsoma kifiyoyin sa a ciki to wannan dafin shine zabgai wannan dafin shine ƙara dangi da su da ka yaki Shehu Aminu Alkanemi to da aka tashi a fagen yaki ma da ki Hassan ya zo ta kokarin sa ya ta kokarin sa har aka zo matakin da ya kashe ma da ki Hassan shi Shehu Aminu Alkanemi da ya kashe ma da ki Hassan har suna ta muna sun kashe Malam Yakubu to a lokacin kuma akwai wani balarabe da ya san Malam Yakubu ya ce wannan ba Malam Yakubu ne wannan ma dakin sa ne to lokacin gaban su ya fara faduwa to da aka zo dama da tsarin daga ma da ki sai sarkin yaki sannan sai Malam Yakubu to Malam Yakubu da ya ji an ce an kashe ma da ki Hassan sai to sarkin yaki ya dawo baya saboda shi ma kada kashe shi to a lokacin Malam Yakubu sai fara aika da zabgai da ƙara dangi to ita ƙara dangi din nan idan aka haji mutum daya idan danginsa sun kai 1000 a cikin wanda su zo jan yakin ba sai an harbe su ba su mutu eh da su mutu abin su ba sai an harbe su ba in aka hari mutum ɗaya da kifiyan kare dangi in akwai mutum dubu dangin sa ne ma'ana jinin sa ɗaya da shi a ce da kakansa kaka baba baba zuriyan duk gaba ɗaya in aka hari mutum ɗaya to duk zuriyan da shugaban da su mutu ba sai an hari sauran ba kare dangi kenan ita kuma zabge idan aka harba ta wanda ya ji wucewanta da ya zabge ne naman sa dawo kwarangwal wanda ya ganta naman sa da zabge ne dawo kwarangwal wanda ya samu zabge din naman sa dawo kwarangwal ne wanda ya ga wanda ya zabge shi ma zai zabge to wannan shine ake kenta zabgai mutane ne suka samu su ba wai shi Sheikh Usman bane ko Malam Muhammad Bello yace musu zabge wace kare dangi mutane ne suka samu dafin su wannan sunaya to shine aka samu zabge aka yake bare bari da shi a kore su so gudu da yake ba wai an tashi an je har can Borno bane aka je aka tinkare su aka yake su a sun taso ne da su zo har sun kore irin su hade da sun gudu irin suka tagun su mai saudu sun fatafi Kano ma sun fara watsewa sun fara barin garuruwa sannan sai zo tsire su a wannan waje yaƙe su da yaƙe su so ga tashin hankali so ga bala'i sai suka watse su gudu da su gudu Shehu Aminu Al-Kanami an ce ya bar takalmin sa ya bar Qur'anin sa ya bar tambari ya bar takobi ya bar akwashin sa da naman sa na akuya ya bar tantin sa ya bar abubuwa da yawa ya tafi ya bari sun zubar da dukiya da yawa suka tafi da shi a gidan su to Mali Yakubu ya ibo wannan ya ibo wannan kayakin gaba daya sai tafi da shi Sokoto wajen Sarki Musa Muhammad Bello akwai Bature Charles and Colley wanda suke imagining ya za a ce mutum mai mutane kadan ya ci mutane masu yawa to wanda da yake busan tarin yakin Badar da yake ba sannan kuma a disantan suka saki ta sun ga Mali Yakubu da bare bari ya kama su wajen mutum sama da 50 wanda tafi da su a matsayin ganiman yaki to kaga magana yayi sa'a mu juna sun ji suna ga ya zai mutum kadan ya ci mutum bai yawa kuma sai sun ganshi da bayi da ya kama bare bare zai tafi da su to amma dai abin da ke zuwa shine a wajen da yake musulmai ne suka tafi can shi Muhammad Bello ce a sake su zama free kana taba su a karama da su bayi sannan kuma wata baturiya mai suna Jim Boyd ta ce ta gani a cikin magazin na Mr. Clapperton wanda ya rubuta cewa shi yana Sokoto Mali Yakubu ya isa garin ya isa daga niman da ya karbo ya iba na Shehu Aminu Al-Kanami tafi da shi wanda a ciki ya isa ranar 11 ga watan uku a 1827 yakin kuma an yi faran farkon waran December 1826 amma da yazo ya huta sannan ya koma tafi daga nima ya tafi da shi to zuwan da yayi da wannan tambar da wannan tambura na azurfa na Shehu Aminu Al-Kanami da kayakinsa da sauransu to sai ya dauki wannan sai Sarki Musa Muhammad Bello ya ce masa to bisa irin namiji kokarin da yayi ya ba shi izini duk inda zai shiga a daular Usmaniya ya buga tambarin sa
tambarin shi
tambarin shi Muhammad Bello ya karbi tambarin Sarki Musa Muhammad Bello ya karbi tambarin to amma in reward wato kaman sakamakon alherin da ya kawo daular Usmaniya an ba shi dama duk inda ya shiga a daular Usmaniya ya buga tambarin wato ma'ana duk inda ya shiga da Usmaniya shi sarki ne ya kare wajen kuma dama tsari da Dola Usmaniya tana buga tambari ne a garin ka ko a garin da ka ci da yaki sai sa da kafin a zo a samu
shi kuma ko ina
shi ko ina a Dola Usmaniya zai shiga ya buga tambarin sa
ko shi ne yasa aka ce shi ne sarkin yakin
duk a wannan lokacin ne zamu zo kan wannan mataki da ya bashi wannan izini na buga tambari a Dola Usmaniya a ko ina sai sa Mali Yakubu duk garin da je zai buga tambari a garin a matsayin sarki mai cikakken iko da garin na ɗaya daga cikin dalilin da yasa wani lokaci ma sarkin Bauchi Yakubu mai gari ya taba zuwa garko sarkin garko ya soke shi a gidan sarkin Fawa ya ci da sarkin garko a sauta ya yi da sarkin Fawa ya da sarkin garko sarkin Kano kuma ya amince da wannan hukuncin saboda shi sarki ne mai cikakken iko a ƙasan kowa ne sai sa ake ce Yakubu ce garin wani ya ce sarkin garko ya da sarkin Fawa wanda aka soke shi a gidan Malam Ahmad Baita wanda malamin sarkin garko ne ya bani wannan labarin na sami shi a rubuce to sarkin Bauchi duk inda ya daula Usmaniya sarki ne wanda ke da cikakken iko a ƙasan kowa ya daula Usmaniya wannan shine ya bada dama ya ce sarkin garko ya da sarkin bawansa kuma sarkin Kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsari ta daula Usmaniya to bayan ya tafi bayan wannan kuma sai ya zamanto ana masa kare da Yakubu ci garin wannan ka ba mai ci kaga wajen ya zama sakamakon wani nasara da ya akan Shehu Aminu Al-Kanami sannan kuma daga cin abin da ya bashi a jikin tambarin saboda kada dunya ci shehu Aminu al-Kanimi ya riga dauka yafi kowa sai ba shi abin da za a fara tambayin a rubuce in ana buga sai a ce la ta takabbar la ta tajabbar innaka abdun lasta bi shay'in wato tambari na ga ya mali Yakubu kada kai girman kai kada kai jabberanci kai bawa ne kai ba kowa ba saboda ya ci Aminu al-Kanimi wanda babu wanda ya sace shi a lokacin to ya ci shi kuma kai ya dauka shi yafi kowa to sai bashi wannan abin da tambari ke gayawa malam Yakubu kenan
to bugun tambarin
da muke shi kenan sautin tambarin kenan la ta takabbar la ta tajabbar innaka abdun lasta bi shay'in idan ka sashi da ka ji abin da ke faɗa kenan to wannan shine ba dama wanda shi malam Yakubu ko kuma wancan masautar Bauchi ita ce ta rike daular Usmaniya wanda kasan ta wanzu har zuwa yanzu ake da sarakuna a arewa wanda suke karkashin daular Usmaniya kuma wani abin da zai baka al'ajabi wani abin dadi idan aka ce maka Bauchi a wannan lokaci a ranking yadda Sheikh Usmanu yayi daga Muhammadu Bello sai sa sarkin Gondu sai sa sarkin Bauchi
daga Muhammadu Bello
sai sa sarkin Gondu sai sa sarkin Bauchi wato abin da ya faru a 1933 lokacin da shi sarkin Bauchi ya ku mai gari zaman to baya biyayya a Turawa duk wani abu da suka kira shi yakan ce ba zai ba ya ki ya tura wasu wakili wato za su fi Ingila suka ce to ga sarkin Bauchi shi ba zai je ba sai suka dauki Abdullahi Bayero sai suka tafi da shi to da lokacin suka ranke nasa a start sai suka mai da Bauchi after Abdullahi Bayero after Kano to kaji yanda abin ya faru kenan to kuma sai zaman to aure sai ya shiga tsakani shi kuma sarkin Bauchi ya kuma sai ya da kafa saboda na auren yar Abdullahi Bayero domin da in ya je Kano yakan mutu ne sarkin Kano ya bi shi a baya wannan tarihi ya bayyana haka saboda haka based on wannan abubuwan da aka yi sai aka yi ranking ɗinsa after sarkin Kano to daga baya kuma bayan an hada kasan gaba daya an fara magana house of chiefs da aka dauko sarkin Musulmi aka dauko sarkin Boshon Borno sun da shi ma daula yake rike da shi sai aka dauko Gondo sai aka dauko Kano sai aka dauko sarkin Bauchi sai aka sashi a tsari yanzu shine fit in ranking as a hierarchy na sarakuna shi ne biyar to wannan shine a takaice irin abubuwan da suka faru
to ana ce ma sarkin Bauchi kowane sarki kuma ma akan ce masa shine sarkin yakin daular Usmaniya kaman shine fifice ne a yakin ko kuma dai irin yanda ya gwagwarmaya ne wajen kare wasu masarautun
wato abin da ya faru ya samu wannan lakabi shine lokacin da Bello lokacin da ya ci Borno saboda lokacin da kamar na gaya maka tun lokacin Sheikh Usmanu duk wani abu da yazo ya taba daula wanda kamar in ce ka babu central army to amma shi sarkin Bauchi ya da techniques wato kwarewa dabaru na yaki kala-kala daban-daban to duk wani abu ya taho zai taba daula gaba daya in an so a tura mutum guda ne aka tura sarkin Bauchi ko da a ce za a tura su sarakunan da yawa za a ce sarkin Bauchi ya jagoranci yakin a je a yaki mutanen to wannan abu ya sa bayan ya yaki kwararrafa ya yaki bana ga dan bakore ya yaki Shehu Aminu al-Kanimi sarkin Musulmi lokacin da ya je daga nema a lokacin ne ya ce ga sarkin yakin daular Usmaniya
sarkin
Musulmi Muhammadu Bello abin da ya fara ambato wa sarkin Bauchi kenan da ya ganshi da wayannan abubuwa ya ce jama'a sa ga sarkin yakin daular Usmaniya to daga nan kuma ya zama to duk lokacin da aka samu sarki a Bauchi ya samu sarkin yakin daular Usmaniya ba kamar yadda aka ba mu sarkin yakin sarkin Musulmi ba akwai sarkin yakin sarkin Musulmi wanda an babba musu dan waire an ba wasu tukur dan Bello dan da ya samu sarkin Kano an ba wasu sarkin Gondo Bayero an ba wasu Muhammadu Bawan Goda sarkin Kware an ba wasu sarkin Marmanar Madarunfa an ba wasu Muhammadu Namoda duk an ba wasu sarkin yakin sarkin Musulmi amma sarkin Bauchi sarkin yakin daular Usmaniya galibi kuma su wa'ancan suka yi bajinta ne a wani yaƙi da ake na gamayya wanda suka je saboda suka taya sarkin Musulmi in ya kokarin ka sai baka sarkin yaƙin sarkin Musulmi kamar Nasiru Kabara ma ya kai sarkin Musulmi Abubakar ya farkin cewa Shehu Dan Hudu ya ce ba Nasiru Kabara sarkin yaƙin sarkin Musulmi ya bai sarkin yaƙin sarkin Musulmi saboda ya da rikar tajiriya da yake kamar Sani Amir Bakoro lokacin da ya introduce jihad a shari'a sarkin Musulmi ya bashi ya sarkin yaƙin sarkin Musulmi saboda haka wani sauta ce wancan wanda take ko ina akwai irinta amma na daular Usmaniya tana Bauchi ne kawai.
to gan dai cewar wannan wasun kana da zahirin ka gan su ka je wurare sannan kuma akwai karance da kai wani bayani zaka yi wa kaman matasa masu zuwa nan gaba shekaru dun saboda wannan abu ne wanda yake na shekara aru da kake mana bayani
ato ai babban magana na matasa shine a yanzu wanda babban wanda da ja hankalin su na gwamnati yawa alal misali mu nan Bauchi idan ka duba lokacin da aka kawo irin university suna jami'o'i bamu da convention university a Bauchi sai yanzu lokacin isa gudu da yazo yayi study university har yanzu kuma ba a offering history as a course a wajen to kuma idan ka duba misali a dokar da ta kawo a jihar Bauchi akwai history and culture bureau wanda ko tana na ba ta exist idan ka duba misali kan Sokoto akwai wazirin da sarkar bureau in ka duba kaman Kano akwai gidan dan Hausa akwai irin su gidan makama in ka duba su Maiduguri suna da shi in ka duba Jos Museum duk irin wannan culture and history bureau din nan a wajen ake tattara tarihi kala akan samu masu bincike su cikin nazari suna tsatsa a wajen to inda gwamnati hankalta da koma ta zo ta irin wannan abubuwa to matasa da su san tarihin su domin in ka san tarihin ka shine da ka san kai waye domin ni a gona abin alfahari ne a ce kai mutumin Bauchi ne saboda inda ka je kai gurzo ne kuma kai jarumi to amma baka san tarihin ka baka san kai waye ba saboda haka ina ganin da gwamnati za ta inganta tsari na tarihi da sauransu kamar irin yadda muke shirya mu a bangaren masarauta muka shirya research center da sauransu wanda duk awon shar tarihin mu da shi a kasa damu iya bada shi to shi ma irin wannan abubuwan duka idan aka ce abubun kasa irin wannan abubuwan duka to muna ga mutane da sun tarihin su feda yanda suka sani a yanzu kuma wanda zai taimaka mutane su samu nagarta san su waye kuma su abin da ya kamata su yi domin in baka san tarihin ka baka san daga ina ka fito ba baka san ina kake kuma baka san ina zaka je ba saboda haka mutane suka san tarihin su aka inganta tarihi ya bunƙasa sosai to wannan na daga cikin abubuwan da zai sa mutane san su waye su gyara ɗabi'un su gyara halayen su su inganta rayuwar su wannan shine babban jigon bayan rayuwa na matashi
yanzu dan so sani shin wannan zabgai daga dangin kwa akwai har yanzu akwai
suna nan zabgai daga dangi
a fadan
suna nan a fadan mu wata ba sarkin Bauchi suna nan a ajiye sai dai bamu badawa a gani bamu badawa a taba
sai an kai sai idan ka gani ma
yawa saboda mun ka ganin in kai abokin gaban mu ne ba mu san me zai faru da kai ba tabawa kuma kar dafin ya taba kawa ya je zama ka matsala amma mun san inda muke daukan su mun san inda muke ajiye su idan muna da proposal idan muka shirya gallery din mu za mu dauki hoton su sai mu ajiye hoton a gallery din idan ka zo ga su nan za ka gansu
eh to na gode wakilin tarihin Bauchi
to masha Allah
wace mu ƙara sakaran ta wannan sakon Muhammad Dahiru Ibrahim inda yake cewa ga kitse ga tauri yadda ya fassara mana yace shine wannan kitsan da kake masa kallo zai yi dadin taunawa daga ka saka shi a baki sai ka fahimci wahalar da zai baka wurin sarrafa shi a cikin baki to shine yace shi dan Bauchi zaka ga kamar zaka iya
nasara a kansa wajen bangarori da dama da suka hada da jarumta ilimi addini da ma
zamani
to amma kuma idan ka gwada sai ka ga abun ba haka
wato yace to wannan shine taƙaitaccen bayani akan wannan kirarin na Bauchi
kwarai da gaske
shi kuma bako Umar Kandilwa Bukari yace tare da Musa Maina Kandilwa Bukari suka ce yau da gobe sai Allah a gaskiya in ba ma shishigi muna tare da ku a kwatin radio da fatan da ya amsa musu tambaya
dai ko to kin ga bari in tsallake in karanto wannan wasiƙar ta Aisha Usaini da Dangote Karsuwa da kuma Zainab Ibrahim Musa Wada waɗanda suka ce gaskiya mu dai a wannan kirari na ba su taba jin wannan kirarin ba kuma za su kasance tare da mu dan su ji ina wannan asalin wannan kirarin ya fito
to ni dai ina da kawa Ebochi ba ta da ruwa amma na taba wani saurayi da Ebochi mai ruwa to ma sauraro dai a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa muke sallama da ku a hutun karshen mako lafiya
na da mauna zaki har da kirkeci